Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce biyo bayan tattaro bayanan sirri dangane da wani sansanin mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. An tura jiragen yakin kasar waɗanda suka afka musu, wanda hakan ya yi sanadiyar halaka adadi mai yawa na ‘yan ta’addan. Navy Commander Abdulsalam Sani, jami’in sadarwa ne a hedkwatar sojojin Najeriya.
Garin da ake kira Koloram, wato hukumar sojan saman Najeriya ne suka samu nasarar hallaka ‘yan kungiyar ISWAP da suke wajen ɓangaren gabar tafkin Chadi, inda suke wajen matatarinsu da suke zama da sauransu. Aka samu bayanai na sirri, kuma Allah ya ba da nasara, aka samu aka hallaka da dama daga cikinsu. Ina tabbatar maka da cewa za a ci gaba da yin haka, kuma in Allah da nan ba da jimawa ba, za a samu galaba a kansu.
Bayan dai da wannan jirgin yaƙi ya afkawa mayakan na ‘yan ta’adda, an ga waɗanda ba su riga sun mutu ba suna ƙoƙarin arcewa daga wurin, yayin da jirgi na biyu kuma ya fara musu inda ya gama da su baki ɗaya. A wani makamancin farmakin irin wannan a shiyar arewa maso yammacin ƙasar kuwa, sojojin sun hallaka ‘yan bindiga daɗi masu yawan gaske a jihar Zamfara. Kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ke ƙarin bayani.
Sojojin da suke ƙarƙashin rundunar wato operation hadarin daji, tare da haɗin kan jami'an hukumar ‘yan sanda ta ƙasa da sojojin ƙasar Nijar, suka samu nasarar hallaka ‘yan fashi guda 89 a garin gidan jaja da ke kan hanyar wato garin Zurmi na ƙaramin hukumar Zurmi ta jihar Zamfara. A wannan asabu da aka yi, an samu kubutar da mutane guda 5, wato mata guda 3 da maza guda 2 a cikinsu. Kazalika kuma an samu wato kwace makamai da dama, wato akwai bindigogi na kira AK-47 da bindigogi na kirar PKT da harsashe da alburusai da dama. An kuma samu kubutar da shanu guda 322. Haka zalika kuma an samu kwato mashina na hawa, wanda su waɗannan ‘yan fashi suke amfani da su wajen gudanar da ta'asarsu, har guda 44, kuma an kama guda 33 waɗanda ba a iya ɗaukowa wuta a wannan ɓangare. Sannan kuma an samu an clearing wannan wuri inda suke gudanar da wannan ta'asa. Wato hukumar sojan Najeriya ta sama su suka ba da wannan bayanai na sirri, bayan sun yi sawagi sun gano matattara da su waɗannan ‘yan fashi da kuma masu satar mutane da shanu suke abinga.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.